Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta shoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkanku da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Litinin 17 ga watan Yuli na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto akan bacewar sojojin Kamaru 34 akan ruwa za ku ji mu dauke da rahoto akan kotun tafi da gidanka da hukumar kare haddura akan cituna ta Najeriya ta kafa a jihar Filato kuma akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan shin me kuke gani game da wannan kotu ta tafi da gidanka lambar da zaku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655 kada a manta a sanya alamar tarawa da kuma 1 a farko sai mu kawo muku labarin wasanni daga birnin Washington amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin kamar 34 ne suka bace bayan da jirgin su ya kife akan hanyar ta zuwa tsibirin Bakasi a cewar ministan tsaro a yau Litinin. An samu ceto sojoji uku cikin sojoji 37 dake kan jirgin ruwan na Mundemba wanda ya kife a jiya Lahari da misalin karfe 6 na safe a gabar kogin Dubansha. A wata sanarwa da ministan ya aike wa manema labarai ya ce yanzu ba a tabbatar da musababin wannan hadari ba cikin gaggawa aka zo ma'aikatan aikin ceto da bincike bayan da hanyar sadarwa ta katse tsakanin su da jirgin sojojin har zuwa yau Litinin ana ci gaba da gudanar da binciken kamar dai ta karbe ikon yankin Bakasi mai albarkatun man fetur daga hannun Najeriya shekaru uku da suka gabata sakamakon kullo wata yarjejeniya da majalisar dinkin duniya ta yi kuma take kula da ita.
To a yau Litinin hadaddiyar dalar Larabawa ta musanta zargin cewa ita ce ta yi wa kamfanin dillancin labarai na Qatar kutse ta yanar gizo. Duk da haka jami'an Qatar sun yi imani da rahoton da ke alakanta dalar Abu Dhabi da aikata lamarin wanda ya haddasa rikici a yankin a watan Mayu. Jiya Lahadi ne jaridar Washington Post ta fitar da rahoton cewa a makon da ya gabata jami'an tattara bayanan sirri na Amurka suka lura da cewa hadaddiyar daular Larabawa ce a bayan kutsen da aka kaiwa kamfanin labarai mallakar gwamnatin Qatar da kuma saka wasu maganganu na ƙarya da aka yi ikirarin na sarkin Qatar ne. Ministan harkokin waje na hadaddiyar daular Larabawa Anwar Gargashi ya yi watsi da rahoton. A dai bangaren kuma ofishin harkokin sadarwa na gwamnatin Qatar ya ce babu tantama kutsen ya faru. Rahoton dai bai tabbatar da cewa ko Abu Dhabi da kanta ta gudanar da kutsen ba ko ta yi hayar wasu suka aikata mata. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka bata ce komai kan wannan rahoto ba tana mai cewa bata magana akan duk wani abu da ya shafi bayanan sirri.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A kullun ana samun jiragen kamun kifi na kasashen waje waɗanda yawancin sun fito ne daga kasar China. Suna kurara ruwan yammacin Afirka suna kuma kama miliyoyin kifaye waɗanda a baya masuntan Afirka ke kamawa inda ake aikewa da kifayen China da Turai har ma da ƙan Amurka domin samar da isasshen namun ruwa ga ƙasashen duniya. Jiragen kamun kifi daga Asiya da Turai sun zamo sanadiyar rasa ayyukan yi na 'yan yammacin Afirka 300,000 da kuma asarar kuɗin shiga har dala biliyan 2 a cewar Jansuba masanin halittar ruwa. Ba zai yi wa kirga yawan jiragen da ke kamun kifi ba, amma masana sun imanin cewa babu 'yan wata ƙasa da suka fi 'yan ƙasar China yawa a tekun yammacin Afirka. A shekara ta 2015 kamfanin Greenpeace ya yi kiyasin cewa shekaru biyu da suka gabata China tana da jiragen kamun kifi 426 a tekun yammacin Afirka.
Tunan kuma dakarun Afghanistan da sojojin Amurka ke marawa baya sun kori mayakan Taliban daga muhimmin gundumar kudancin kasar watanni 9 bayan da kungiyar Taliban ta kwace ikonsa. mai magana da yawun sojojin yankin Wali Ahmad Ahmadzi ya fada wa murya Amurka cewa da safiyar yau Litinin dakarun Afghanistan suka shiga gundumar Nawa dake yankin kudancin Helmand inda suka kwace yankin bayan kwashe kwanaki biyu ana gubza fada da 'yan Taliban. Ya ce wasu harhare ta sama da sojojin Amurka suka yi wasu suka kai wasu muhimman sansanin 'yan Taliban guda uku ya kashe sama da 'yan kungiyar 20 kuma ya taimakawa sojojin Afghanistan wajen sake kwace ikon yankin. Ya zuwa yanzu dai kungiyar Taliban bata fito ta yi magana akan wannan nasara da aka samu akan ta ba. Wannan gunduma ta Afghanistan mai cike da albarkatun noma tana da tazarar kilomita 30 yammacin babban birnin Lashkarga wadda ke durkushewarta ne baiwa mayakan damar kai wasu harare har suka sami ikon gundumar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, sojojin kasar Kamaru su kimanin 34 sun bace ga wakilinmu kuma na Kamaru Muhammad Awwal Garba dauke da cikakken rahoton.
Shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya ya sanya ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru da ya gauta yin bincike akan jami'an tsaron kasar na Jamhuriyar Kamaru na bir guda 34 da ma waɗansu fararen hula anda suka yi hatsari a cikin tekun da ya hada kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya akan hanyar su na zuwa tsibirin Bakassi tun daren jiya ne 26 ga watan 7/2017. Dakarun tsaron suka tashi daga tashan jirgin ruwa na birnin cinikayyar kasar Duwala a cikin waɗanda suka raka tawagar. Akwai Kare Musa wanda har yanzu haka da nake hada hancin wannan rahoton babu amma babu labarin su sai dai wani labari da yazo da dimidimin sa cewar dakarun tsaron hadin kan Turai waɗanda suke aiki kafa da kafa da dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru sun gano cewar jirgin ruwan ya nitse ne a cikin tekun da dakarun tsaron na tambayi Major Bukar Jibrin wanda yake bawa ministan tsaro na kasar shawara ta fannin tsaro ga abin da yace.
Eh to dai wannan labari abu ne na bakin ciki gabaki ɗaya ya kasan Kamaru tunda bir su ne wato akan gaba cikin jami'an tsaro na kasan Kamaru kuma su ne kan gaba wurin yaki da yan ta'addan Boko Haram. To batun hadarin jirgin ruwa da yauce lallai mun samu tabbaci tunda muna hade da hannu da wato jami'an hadin kan Turai to muna aiki da su mun samu tabbacin cewa lallai wayannan wato sojoji in sun zan babu. Amma bincike dai ana kan ci gaba tunda har yanzu dai ba a samu gawawakin su ba. Abin da ya kamata a sani shine bayan mutum 34 wayanda su yan sanda ne akwai kuma wato mutane da suke aiki a cikin wannan jirgin su ma dai insha Allah za a duduba dai amma gaskiya al'amari a yanzu kan muna da tabbacin cewa sun zan babu.
Ku samu gawawakin su ne ko kuma ba ku ga gawawakin su ba har yanzu?
Gawawakin su har zuwa yanzu ba a samu ba amma ana kan bincike kuma muna gade nan da wasu lokutan kam za mu samu cikakkun bayanu akai.
Muhammad Awwal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Hukumar kula da kuma kare haɗarra akan titina ta Najeriya wato FRSC ko kuma Road Safety ta kaddamar da kotun tafi da gidanka a jihar Plateau ga Zainab Babaji da cikakken labarin.
Hukumar kiyaye haɗura a Najeriya reshen jihar Plateau ta ce za ta ci gaba da amfani da kotun tafi da gidanka don hukunta direbobin da suka ƙetare dokar tuki. Kwamandan runduna a jihar Plateau Madam Patricia Emodi ta ce kotun na tafi da gidanka ba sabon tsari bane, dama can yana cikin dokar da su shimfiɗa hukumar.
Ko wani laifi ake kaiwa ko using handset ana tafiya na foni a mota ko overloading a cika mota da kayan da mutane ko ana tafiya da gudu kuma akwai wani laifi za a kai mutum gidan maji
a kulle shi kenan.
So wannan mobile code ba sabo bane.
To wani laifi ne zai kai har a kulle mutum a kurkuku?
Kasi akwai wani driver bi ana stopping din su ba su sai ba za su buga makatan aikin mu.
To amma wani lokaci mutane suna ganin kaman ma'aikatan ku suna kuntata ma mutane.
Su suna aikin su. An ka duba takardan laifi namu muna da irin kaman 34 offenses.
34.
Eh, kama akwai mutane su sa yaro tsakanin su da sare laifi ne. Kana ci abinci kana tuki mota laifi ne.
To amma akwai waɗanda har yanzu suna ganin kaman jami'an ku suna karban cin hanci.
Ba mu so, ina so roko mutane a plateau in suna karba. Su kira, muna yin nomo biya a motocin mu. Su kira mun ba ce gashi mutanen ku yaran ku suna aiki wani hanya gashi ga abun da suke yi. Wannan traffic management na kowa ne.
Komandan rundunar hukumar kiyaye hadura a jihar Plateau kenan Madam Patricia Emodi. A bangare guda kuwa wasu direbobi sun shaida mun cewa hukumar tana iya kokarinta wajen kiyaye hadura a hanyoyin Najeriya, amma akwai wasu kurakuran da ke bukatar garan bawul.
Sunana Nengak Apollo Sundan. Road safety suna kokarin aiki, amma kuma a cikin su akwai mutanen da bai kamata suna wannan service din ba. Akwai lokacin da suka tare ne takaduna suna nan daidai amma license ya expire. Ina ganin ko su ce mun kaje ka gyara ko kuma su booking dina in biya ma gwamnati tara. Suka ce to maimakon biya 10,000 in ba su 5,000. Nace a ba zan yi ba, muka ja da su. Nace ni kam gaskiya ba zan ba ku ba, da in ba ku 5,000 wallahi ku booking dina 10,000 zan biya gwamnati 10,000 an kuma hakan aka yi.
Sunana Rilwano Tijani. So gaskiya road safety ba su a kyauta mana, kuma yanzu ba wai suna kai mutane office nasu bane, bribe ne suke karba hannun mutane da yawa.
Wasu direbobi kenan ke bayani kan ayyukan hukumar kiyaye hadura a Najeriya. Ko a makon da ya gabata kotun na tafi da gidanka ya hukunta direbobi 63 da laifuka 90 a yankin Fanshin da ke nan jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin kuke gani dangane da wannan kotun tafi da gidanka ta ma'aikatar FRSC. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga jihar Plateau din. Wane ne ke kira daga Plateau?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Hello?
Bala komanda ne daga Bukur jihar Plateau.
A ban ji sunan ka sosai ba. Bala komanda kace?
Bala komanda daga Bukur jihar Plateau.
To Bala komanda, menene ra'ayinka?
To ra'ayina shine gaskiya tsakani ga Allah su ma kansu road safety da sauransu ya kamata su ma su tsaya akan aikin su. Dan idan sun tsaya akan aikin su, to da su samu martaba, da su samu daraja a idan mutane. Sai maganar cin hanci bai kamata a ce su ma ana samun irin wa'annan ɗaiɗaiku abubuwan a tattare da su ba. Kuma su ma mutane su yi da'a abinda aka ce ya kamata su tsaya a matsayin su, su ma mutane su kiyaye doka su tsaya a matsayin su. Shine gaskiya, shine abin da ya dace. Kai tsaye dai Bala komanda ne daga Bukur jihar Plateau. Allah ya saka da alkhairi miliyan Amurka.
Madalla Bala komanda. Sai kuma jihar Nasarawa, makociyar jihar ta Plateau. Wane ne ke magana?
Mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bari-Bari, kuma sakatare na kungiyar mu da Nasara. To a gaskiya wannan mataki na hukumar kiyaye hadarika a gaskiya yana da kyau, kuma a gaskiya muna yaba musu da irin kokarin da suke yi a kan hanya, musamman idan hatsari ya samu. Yana da kyau a kafa wannan kotu, kuma Allah sa kulla ta ga kudi sabulu. Ma Allah sa wannan kotu ta kawo ƙarshen matsalolin da ake samu tsakanin direbobi da wannan hukuma. Na gode, a tashi lafiya.
To madalla Bashir Tela. Sai kuma jihar Delta.
Na'am, sunana Abdullahi Wari.
Malam Abdullahi Wari, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina gaskiya ne, ina ganin suna yin kokari game da ayyukan da suke, saboda in ka jiyo titin Lakwaja za ga anan gurin gaskiya kokarin da suke yi ba abin da za a yi musu, sai dai a jinjina musu.
To madalla, mun gode Abdullahi Wari. Sai kuma jihar Sokoto, wa ke kira daga jihar Sokoto? To Malam Aminu Ibrahim, menene ra'ayinka?
Abin da ke ra'ayina shine su ainihin ma'aikata na FRSC, wato Federal Safety kenan ko. To aikin da suke haka Allah aiki ne mai kyau amma ya kamata su tsara mutuncin aikin nan nasu da hanyar yin gaskiya saboda za a ga an tsara mutum ana
to ina kirji can layin Aminu Ibrahim daga Sokoto ya yanke bari mu je jihar Azare wake magana Amin jihar Bauchi a gafarce ni nace jihar Azare
daga
hello wani ne daga Bauchi to ina ganin layin shi ma na Bauchi ya yanke to ga wani again layin dai daga kan Niger ina kirji can wani nake magana daga Niger Hello, bana jinka sosai.
Hello, ina na Hussein Alhaji Ali mai gishiri da jan.
To, Malam Hussein mai gishiri. Me ya ra'ayinka?
A kusa kuma ya rasa kuma da kai, sai dai akwai gyare-gyaren da ya kamata a ci an yi. Ko ta kai bar gurbi daga cikin su, wanda suna ba ta suna yin hukuma. Ina jinka,
ina jinka, ina jinka.
Ni sai ba shi da ne na taɓa zuwa jihar Kebbi daga nan Niger. Da haɗe da wasu a kama ni. Wallahi ko da kuka da kama ni cewa za su yi madadin mu ji otis wani gehen masallaci suka tsare ni suka caje ni 3,000.
Amma kai mai kai suka kama ka?
Eto ba lai hin na sun sanya wai wasa hullun ka da din ababun ne nake wasa hullun ka da suka sai da din nake haka ina da takarda ta da kai 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 da kai shi kina ba su wani abu
to Allah ya kyauta daga hayar dai a jihar ta Niger wake magana
kana magana da Aminu Hassan Makusi da kullun da sun daga garin Shishi
to Aminu Hassan yaya garin
Alhamdulillah.
To menene ra'ayinka dangane da wannan al'amari?
Ra'ayi na afari da road safety. Sai dai kawai an bude fili ne ko da zai su ci abinci.
Me yasa kace haka?
Ba abin da ya sani an bude fili ne kawai da to ni san fa in biya ro. Me amfanin traffic police. Gaba daya ma a hanya sun taki kara in dai har za su yi daidaitawa ba tare da sai an ja shi ba za su ja ya sabon a hannunka da ka nesa al'amari kenan to su da aka bata gudun da kiyaye ka yi kokari musamman a su ba ya yi ke kiyaye haɗuɗa su ba ya yi ke kiyaye ya hanya na su lafiya.
To mun gode Malam Aminu Hassan sai kuma mu je jihar Nasarawa har ila yau. Wake magana daga jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Amin
wa alaikum salam. Kafin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa. Malam Nazir barka da aiki.
Shafale barka da warhaka.
Malam Nazir a gaskiya fi sabilillahi mu kam talakawa kuma musamman matuka motoci a wannan kasa namu Najeriya rasabti suna bakin kokarin su game da maganan abun da ya shafi hatsari amma abun da yake faruwa rasabti ba su ajin hakuri ko daga nan zuwa can rasabti in yazo ya maka tara na naira 10,000 wallahi in armuddin ya riga yaranta mahannu a wannan takarda to ba zai cire maka anini ba duk wanda zaka tafi dole sai ka biya naira 10 naira wannan 10,000 nan to saboda haka mu a gaskiya fi sabillahi a ce an ba su wannan power a hannun su to za su cika ran su ba babbaka kuma za su yi abun da suka ga dama in dai a wannan kasa namu a Najeriya ne saboda su kansu hukumar ma sun karya doka ballanta na kuma waɗanda aka sa doka akan su da fatan gwamnati za ta ji wannan kuka namu kuma ta dauki mana mataki akan wannan matsayi mu gaskiya ɗan direbobin Najeriya ba mu yadda da wannan ba kuma ba mu san wannan abu ba mu san wannan abu Allah ya lalata ya tarwatsa wannan lamari da fatan za ku tashi lafiya nagode
to Shafale sai kuma mu je jihar Kaduna wake magana daga jihar Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ma'an Nazir barka da aiki
wa alaikum assalam barkanka dai wake magana
sunana ya Usuleiman Madaci karamar hukumar Kaure jihar Kaduna tarayyar Najeriya
to malam ya Usuleiman me ra'ayinka
wato rosafti suna ba da gudunmuwa
Zan iya cewa an saki jaki ne an je ana bugun tanki. Wato su kanta hukumar ya kamata a ce a samar da ainihin su kansu jami'an kiyaye hadirin da saurara ke su. Abun kunya ne yau kaji jami'an tsaro sun tsaya tsakanin su suna fadace-fadace da saurara ke su. To kaga wannan su ma ya kamata a ce su gyara wannan al'amari. Dan bazan ta umancewa ba jihar Jigawa yanzu din nan kwanaki akwai direban da suka samu bindiga aka harbe shi akan abin da bai taka kara ya karya ba. To kaga duhirin wa'annan su ma ya kamata a ce hukuma tana daukan mataki gurbatattun ainihin matakan tsaro da ya kama ma'aikata a kau da su daga cikin wannan aiki ne ina ga shi ne kawai mafita. Ragode Allah ya sa tashi lafiya.
Kuma da lamalan ya sai mu je kuma kiranmu na ƙarshe a yau daga Gombe. Wake magana?
Shehu Abubakar ne daga Dukkuwa, jihar Gombe, Najeriya.
Malam Shehu, menene ra'ayinka?
Na'am, ra'ayina gaskiya dai su Rosetti suna kokari don duk su ne suka rage ta dan sassauci a jami'an tsaro masu aiki akan hanya gaskiya wanda ba sa jin hanji sosai.
To
musamman ta ɓangaren mu nan jihar Gombe suna kokari sosai gaskiya. Inda son samu ne mu ma su kawo mana wannan mobile court din.
To madalla mun gode Malam Shehu Abubakar. A nan za mu dakata da amsa wayoyinku sai kuma guban Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da zuwa ga shirinmu na wannan rana ta Litinin 17 ga watan 7 hijirar 2017. To bari mu share fage a kasar Senegal inda hukumomin kwallon kafa na wannan kasa suka dakatar da kungiyar kwallon kafa ta Wacom saboda rawar da ta taka a mutuwar mutane a kalla 8 da aka ce an taka su lokacin da wata rigima ta barke lokacin da ita Wacom din take kara da wata kungiyar kwallon kafa da ake kira Sardambor a shekaran jiya ranar Asabar da ta wuce. Kamfanin dallancin labarun AP ya rawaito mutane da suka ce su shaidu ne da idan su sanga lokacin da yan magoya bayan su Wacom din suke ta jibar abokan wasan nasu bayan da su abokan nasu suka samu nasarar ci 2-1 akan yan Wacom din a kwallon da suka yi. To a lokacin wannan rigimar ce wata katanga ko gini ya fadi a cikin filin wasa na Demba Diop din da ke nan Dakar, abinda ya janyo mutuwar su waɗannan mutane 8 din. To a jiya ne ita kanta hukumar ko kuma gwamnatin Senegal din ta bada sanarwa cewa ta kafa wani hukuma ko kuma kwamitin bincike kuma ta tsaya da duk wasu harkokin wasanni ma dai kai sai an gama harkokin siyasa na zaben da ke gaba a can kasa din. To bari mu je kasar Cote d'Ivoire inda aka sake asarar wani matashin dan kwallon kafa wanda shi ma aka ce mutuwar yanzu ta same shi. Wannan ba wani bane illa Eugene Kwame wanda shi ma ya rasu wato lokacin da yake wata wasa tare da abokansa, ba ma wasa tsakanin kungiya da kungiya bane, a can Abujan ranar Litinin da makon jiya wannan abun ya faru. Shi da Eugene Kwame dan shekaru 29 da haihuwa, an ce abokan nasa sun yi kokari su tada shi amma ya kasa, dan haka suka cincimin shi zuwa asibitin da ya cika. To wannan mutuwa ta Eugene Kwame tana zuwa ne yan kwanaki kalilan bayan mutuwar wani shahararren dan kwallo na ita kasar Cote d'Ivoire din mai suna Cheikh Tiote, wanda shi ma dai yanke jiki ya fadi, wanda shi ma aka ce mutuwar ta shi tana da alaka da kasa zuciyar shi. To za haka ma kafofin watsa labarai na can Cote d'Ivoire da sauran wurare suna cewa shi Kwame wanda yana da yaya biyar ko da ya rasu, shi ma dai mutuwar ta shi watakila ba za ta rasa alaka da zuciyar ta shi ba, amma dai zuwa yanzu hukumomi ko kuma likitoci ba su tabbatar da hakan ba. To bari mu kakkare da abun mamaki da Roger Federer, shahararren dan kwallon tennis da yayi wanda ya ci lambarsa ta 8 ta Wimbledon a wasan da yayi da Marin Cilic, inda shi Roger Federer din ya samu nasara na ci 6-3, 6-1 da kuma 6-4 duka a cikin sa'a 1 da minti 41. Wannan nasara din ita ce ta 8 kamar da muka ce ta Wimbledon, kuma ita ce kofi na 19 na Grand Slam da Roger Federer ya samu. Wasu sun ce in ka ga da yawa wannan wasa din jiya sai ka ga cewa wasa ta jiya ma duk da cewa ta tarihi ce bata kai wahalar da ya sha ba tun lokacin da yake kokarin ya samu cin wannan girma ko kuma cin wannan lamba din. Jama'a, abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan, sai wata Litinin, Allah ya kai mu barku lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan nan babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya saki rahoton da aka saba rubutawa shekaru bibbiyu akan yadda ake aiwatar da kuduri na 2231 na kwamitin sulhun majalisar. A cikin rahoton ya tabbatar da cewa dukkanin waɗanda abin ya shafa ciki har da Iran sun aiwatar da alƙawarin da suka ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma tsakanin Iran da Tarayyar Turai da ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya tare da ƙasar Jamus. Amma a yayin da ƙaramin sakataren Majalisar Dinkin Duniya akan harkokin siyasa Jeffrey Feldman ya gabatar da rahoton ga kwamitin sulhu, ya maida hankali akan sauran abubuwan da wannan kudirin ya tanada, ciki har da kiran da aka yi ma ƙasar Iran akan da ta dakatar da dukkan ayyukan da suka shafi ƙera makamai masu linzami. Ya lura cewa a ranar 29 ga watan Janairun shekarar 2017, ƙasar Iran ta yi gwajin wani makami mai linzami da ke cin matsakaicin zango a bayan wasu gwaje-gwajen makamai masu linzami da ta cilla a watan Maris na shekarar 2016. Matakan takunkumin da aka bayyana a ƙarƙashin ƙuduri na 2231 sun kuma taƙaita ma Iran sukunin samarwa ko kuma sayarwa da wasu a waje makamai. Ƙaramin sakataren Feldman ya ba da rahoton cewa a bayan da aka yi nazarin makaman da sojojin ruwan Faransa suka kama a kudancin tekun Indiya a watan Maris na shekarar 2016, an tabbatar da cewa sun samo asali ne daga Iran kuma an yi safarar su ne daga Iran. Dadan dadawa, Mr. Feldman ya yi nuni da cewa ma'aikatar tsaron Iran ta shiga bikin nunin kayan tsaro da aka yi a Iraki. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Nikki Haley, ta ce rahoton na babban sakataren cike yake da shaidu masu tada hankali game da yanayin gwamnatin Iran. Ya kuma nuna irin matakan da gwamnatin Iran take ɗauka na nuna bujirewa ga ƙuduri mai lamba ta 2231. Ta ce matakan sun haɗa da
repeated ballistic missile launches,
maimaita gwaje-gwajen makamai masu linzami da fasa ƙwabrin makamai da kuma ƙoƙarin neman fasahar ƙera makamai masu linzami. Haka kuma, in ji jakadiyar, duk da cewa wannan ƙuduri na 2231 ya buƙaci ƙasashen duniya da su haramta wa wasu mutane irin su Manjo-janar Qasim Soleimani, kwamandan dakarun Kudus da rundunar zaratan sojojin Revolutionary Guard, shiga cikin yankunansu, ya ziyarci ƙasashe da dama a bayyane.
We as the Security Council,
a matsayinmu na kwamitin sulhu, ya zama dole mu yi aiki da ƙuduri mai lamba 2231. Dole ne mu matsa musu, mu nuna wa Iran cewa ba za mu amince da yadda suke nuna halayyarsu maras kyau na yin watsi da ƙudurorin Majalisar Dinkin Duniya ba. Amurka za ta yi nata ƙoƙarin wajen yin aiki da ƙuduri mai lamba ta 2231. Za kuma ta yi aiki da abokananta da ke faɗin duniya domin hana jigila da kuma ci gaba da tabbatar da takunkumin cikin gida na Amurka akan duk waɗanda suka taimaka wa Iran wajen karya ƙudurin na 2231. A cewar jakadiyar Haley, ɗabi'ar Iran da kuma halayyarta ba su yi kama da na sauran mambobin kwamitin ƙasa da ƙasa ba. Ta ƙara da dole ne kwamitin sulhu ya gane wannan gaskiya ne da kuma ɗaukar mataki a kai. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumal da labarai amma a takaice.
To, a takaice, Man Nazir, sojojin kamaru 34 ne suka ɓace bayan da jirginsu ya kife akan hanyar ta zuwa tsibirin Bakassi, a cewar ministan tsaro a yau Litinin. An samu ceto sojoji uku cikin sojoji 37 da ke kan jirgin ruwan na Lemon Demba, wanda ya kife a jiya Lahadi da misalin ƙarfe 6 na safe a gabar kogin Dubunsha. A yau Litinin, haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta musanta zargin cewa ita ce ta yi wa kamfanin dillancin labarai na Qatar kutse ta yanar gizo. Duk da haka, jami'an ƙasar Qatar sun yi imanin rahoton da ke alaƙanta daular Abu Dhabi da aikata lamarin, wanda ya haddasa rikici a yankin tun a watan Mayu. A kullum ana samun jiragen kamun kifi na ƙasashen waje waɗanda yawancin sun fito ne daga ƙasar China, suna kurara cikin ruwan yammacin Afirka. Suna kuma kama miliyoyin kifaye waɗanda a baya masuntan Afirka ke kamawa, inda ake aikawa da kifayen China da Turai har ma da ƙasa Amurka domin samar da isasshen namun ruwa ga ƙasashen duniya. Dakarun Afghanistan da sojojin Amurka ke mara baya sun kori mayakan Taliban daga muhimman gundumar kudancin ƙasar.
To, madalla, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gubal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Saida Hamdun da ta haɗa shirin ta bada umarni, da injiniyan mu Malam Sulaiman, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku kwana lafiya.